الله عليه وسلم يجي وسو متعني ذات شقاء الجنة زكاة تنسو كمان زكاة تنسو سايسكي واتو قولي وجن توشي كي واسو بسدامو با بسدامو دا كومي با abin da yake gaban su kawai shike gaban su kamar yanda tsuntsu bai damu da komai ba wato to irin wannan zuciyar ake nema a same ta ga musulmi ya zama kawai abin da yake gaban sa shine kawai ya shafe shi baya ake cikin kaza baya harkar kaza ya magana wani ya wasa ya nuna wato jefa kai a cikin abin da bai damu mutum ba ko kuma ya zama wato rashin damuwa ta su ta fuskar tawakkuli yanda tsuntsaye ba da damuwa suke ba ba damuwa suke ina abincin su yake ina menene sai dai kawai su je su dauka amma ba tunanin cewa su ajiye ba ba tunanin kaka za su yi da shi ba to
ma'ana
wasu suka ce abinda ake nufi da wannan hadisi su suna masu dogara ne ga Allah wasu kuma suka ce ma'anarsa zuciyarsu arfiya ce wato ba wani abu da ya taru a cikinta ya yi mata yawa ba abin da ya taru a cikinta balle ya yi mata yawa hadisi na biyar a wannan babu an karbar da Jabir ibn Abdullahi Allah ya dagare shi cewa shi Jabiru ya je yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen Najd wato an ce ko yaƙin zatun riƙa'i ce wanda yake an yi ta shekara ta shida daga hijira yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo to falan ma kafala rasulullah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga wannan yakin shi ba wato Jabiru ya dawo tare da manzo sallallahu alaihi wasallama qa'ilatu sai baccin rana ya riske su a cikin wani fili mai yawan itacen kaya ko irahi mai yawan itacen kaya manzala sallallahu alaihi wasallam ya sauka mutane suka waze suna neman inuwa a gargashin wannan bishiyoyin tunda bishiyoyin na kaya ba girma ne da su ba shi yasa mai fi kowace ta dau mutum ɗaya ko mutum biyu ba iyaka inuwarta manzala sallallahu alaihi wasallam ya sauka gargashin wata magarya ya rataye takobinsa a jikin bishiyar muka yi bacci sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana kiran mu sai ga hannu balarabe a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce da mu kun ga wannan da kuke gani din nan ya zo ya zare min takobi na ya tsaya a kaina da takobin alhali ina bacci na farka alhali takobin na wannan hannunsa a zare ya ce da ni waye zai iya kare ka a yanzu daga gare ni na ce Allahu Allah shi zai kare ni daga gare ka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tafi bai masa komai ba ya zauna wato wannan hadisi Buhari da Muslim sun ruwaito shi wannan hadisi to ashe din mai dogara ga Allah ba makawa Allah zai isa masa shi wannan balaraban da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allahu sai takobin ya fadi daga hannunsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dau takobin yace da shi to kai kuma waye zai kare ka daga gare ni yace kun haira ahirin ka kasance fiyayye mai sakayya nema ba daidai ba amma ka duba abin da nema ka ce akan haka za ka yi min sakayya to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada sahabbansa ya kiran su suka taru ya nuna musu balaraban kuma ya gane shi to wafi ruwatin ya zo a wata ruwaya Jabiru ya ce mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin zatun riƙa'i wato abin da ya sake ce mata zatun riƙa'i wato ma'abucin tsumma tsummo kara saboda tsananin zafi na shi sanda aka tafi wannan yakin ana tsananin rana ne wajen kuma cikin sahara ne, yashi ne, rairayi ne sosai, ga zafi. Shi yasa sahabbai sai suka zama, saboda zafin sai mutum ya kece bargwansa ya nade kafarsa, saboda zafin a kafa ya yi yawa, sai mutum ya kece bargwansa ya nade kafarsa, da haka aka je aka dawo. To
fa'iza
ataina idan muka zo musa bishiya wadda take mai inuwa, fa'iza ataina ala shajaratin zalilati, in muka zo wajen bishiya wadda take mai inuwa, sai mu kyale wannan wadda yake tafi inuwa, tafi yalwar inuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama. Sai wani mutum daga kafirai ya zo alhali ta kobi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana abin ratayawa a bishiya, a jikin bishiya, ya zare shi ya ce kana jin tsoro na? Sai manzo Allah ya ce ba na jin tsoronka. Ya ce to waye zai iya kare ka daga gare ni? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu Allah. A wata ruwaya a cikin ruwayar Abi Bakar al-Isma'ili a cikin littafinsa ingantacce ya ce wane ne zai hana ka daga gare ni, wato wannan mustaharaji ne. Shi Isma'ili ya yi littafi wanda ake ce da shi mustaharaji, ya fidda hadisan Buhari ta wata hanya ba ta hanyar Buharin ba. To Balaraban ya ce waye zai iya kare ka daga gare ni? Sai manzo Allah ya ce Allahu Allah. Ya ce sai takobin ya faɗi daga hannun Balaraban. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗau takobin ya ce kai kuma waye zai iya kare ka daga gare ni? Sai Balaraban ya ce ka zamo fiyayye mai sakayya. Sai manzo Allah ya ce za ka iya shaidawa cewa ba wanda yake ya cancanci a bauta masa sai Allah, cewa ni manzon Allah ne? Sai Balaraban ya ce a ni wannan ba zan iya ba, sai dai abinda ni alkawarin kawai da zan iya ma shi ne ba zan sake fitowa don in yaƙe ka ba, ba zan taimaka wa mutanen da za su yaƙe ka ba. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kyale shi ya je wajen mutanensa ya ce da su, na zo muku daga wajen fiyayyen mutane, na zo muku daga wajen wanda yake fiyayyen mutane, da ya ce kafala ai ya dawo, firahu kuwa shi ne bishiya, bishiyoyin wanda yake suna da kaya, bishiya mai kaya ita ce firahu. Samuratu ana fadarta da fata sini sa muratu da ramman mimi samu, ita bishiya wato daga magarya, ita ce mai girma manya daga bishiya wadda take mai kaya, mai kaya cikin bishiyoyi masu kaya ita tana cikin manya. Ma'ana ita rada saifa ya zare shi, ita rada saifa ai sallahu ya zare shi, alhali yana hannunsa. Saltan ai abin zarewa shi ne ma'anar saltan, ana faɗarsa saltan ɗin da fataha sadi ko sultan duk ɗaya ne. To sai wanne na asa na shida, hadisi na shida a wannan babu, an kabar daga sayyidina Umar Allah dagare shi ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa da ashe ku za ku dogara ga Allah, hakikanin dogara ga Allah da Ubangiji ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye, tana kwana ta tashi da safe cikinta ba komai madankwariyar ciki ba komai a cikinta amma kuma da maraice ta dawo ta cika ciki wannan hadisin daga shi malamai suka ce ashe tawakkuli ba wai ya kore sa'ayi ba domin tsuntsayen nan inda suka tashi ba zama suke a wajen ba tafiya suke su nema shi yasa tawakkuli ba wai ya kore sa'ayi ba dan mutum ya dogara ga Allah ba wai ma'anar sa ya zauna ya kasa yin komai ba yace ya dogara ga Allah wannan ba dogaro bane wannan yana so ya itibari ne ga Ubangiji cewa to in ka isa ka kawo ba haka aka ce yayi ba ya tashi ya nema amma tare da neman nasa kai ya hangi cewa neman ne zai bashi ko neman ne zai kawo masa ya rucewa sai Allah ya bashi sai Allah ya kawo masa to in yayi da wannan shine sai Allah ya azurta shi ta ko ina kamar yadda ake azurta tsuntsaye to Tirmidhi ne rawaito wannan hadisin yace wannan hadisi ne wanda yake kyakkyawa abinda ake nufi da shi ita tsuntsaye tana tashi a farkon rana alhali ba komai a cikinta mai dan kwararren ciki ai mai dan kwararren ciki minal ju'i saboda yunwa ta dawo ko a ƙarshen rana da yamma ta dawo inda take kwana alhali cikinta ya cika ai mai cikakkiyar cikuna hadisi na bakwai Allah dagare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wani
idan awaita idan firashika
idan ka taro zuwa shimfidarka kace Allahumma aslamtu nafsi ilayka ya ubangiji na ni farai na gare ka na fuskantar da fuskata zuwa gare ka na fawwara baki ɗayan labari na zuwa gare ka na fakar da baya na gare ka dan kwadayi dan tsoro zuwa gare ka ba mafaka ba matsayin ramin ka daga gare ka illa ilaika sai ko ba waye gudu zuwa gare ka na ba da gaskiya da littafin ka wanda ka saukar na ba da gaskiya da annabin ka wanda ka aiko hakika kai in ka karanta wannan sai ya zama Allah ya kaddara cewa zaka mutu a wannan baccin naka ne a wannan daren za ka mutu bisa addini sai ka zama ka mutu bisa addini idan ko Allah ya nufa cewa ba wannan daren za ka mutu ba ya zama kawai gari ka tashi sai ka zama ka samu alheri da wani karanta wannan kalmomin shi yasa wato yana daga kalmomin da yake ya kamata musulmi a kula da karanta su yayin bacci wannan hadisi Buhari da Muslim a wata ruwayar wadda yake ta zo a cikin Buhari da Muslim daga Bara ibn Azim ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni idan ka je wajen kwanciyarka kai alwala wato in kana nufin za ka kwanta bacci to ka fara yin alwala irin yadda za ka yi alwala ko in za ka yi sallah sannan kuma ka aimani ka sannan ka kwanta bisa tsarin jikinka na dama ka ce ya ambaci kamar wannan hadisin da ya gabata a baya wannan wato ruwayar ta kara kawo wani abu kuma shine cewa ayi alwala ana neman wanda zai bacci yayi alwala ita wannan alwala kuma shine malaman fiqh suke cewa ba fa wani abin da yake warware ta dan mutun yayi wannan alwala kuma masalan sai yayi rihi ko wani abu to alwalar ba ta warware ba idza su'ilta wuru'an laysa yanquruhu من فعل شيء فقول وروء النوم للجنب to wato wannan alwala ba abin da yake warware ta inda mutum yayi shi kenan ta tana nan tare da shi dan ya aikata sauraron abubuwan da suke warware alwala ba ta warware ba ita abin da zai warware ta sai dai idan ya tsaya hira ko cin abinci ya zama daga san da yayi ta ba fuskantar baccin ne ba wani abu ya tsaya ni daban kuma to wannan an so ya sake ta amma nan ya aika zai tafi ya kwanta kuma sai ya aikata wani abin da yake warware alwala to tana nan ne inda ba a kwanciyar ya fuskanta to sannan yake ka sanya wa'annan kalmomin su ne karshen abin da zaka faɗa ka sanya su ne karshen abin da zaka faɗa hadisi na takwas a wannan babin an karɓo shi daga Abubakar Siddiqi wato wannan shine farkon hadisi a wannan littafin da aka ambata daga sayyidina Abubakar Siddiqi Allah ya dagare shi shi Abubakar Siddiqi Allah ya dagare shi an ruwaito hadisai daga gare shi wato guda daga annabi sallallahu alaihi wasallam guda 142 a Buhari da Muslim sun ruwaito shida a ciki kuma shi Buhari shi kadai ya ruwaito 11 Muslim kuma shi kadai ya ruwaito guda 1 sai ya sa da sansa a cikin Buhari da Muslim gaba daya guda 18 ne a cikin su guda 6 dai akwai su a cikin Buhari akwai su kuma a cikin Muslim amma 11 a cikin Buhari ne kawai daya kuma a cikin Muslim ne kawai to shi ne Abdullahi wato sunansa na hakika Abdullahi da sunan mahaifinsa kuma Usmanu an fi masa lakabi wato an fi kiransa da alkunyarsa Abu Kuhafata shi mahaifin nasa dan Amiru bin Amrin dan Amri bin Ka'ab Alifu Babu ana shafi Alifu in ya zamo Ibnu ya zo tsakanin Alami tunda yake ya zo nan tsakanin Alami guda biyu ne za a shafi dan Ka'abu dan Sa'adu dan Taimu dan Murrata anan ne yake haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallama Murrata kakan annabi ne sallallahu alaihi wasallam kakan kuma sayyidina Abu Bakar ne shi Taimu shi ne asalin kabila su shi yasa akan ce masa At-Taimi to dan Ka'abu dan Lu'ayyu dan Galib duk waɗannan kakannin annabi ne sallallahu alaihi wasallam al-Qurashi wanda yake daga banu daga Qurayshawa wanda yake daga banu Taimin kuma a cikin Qurayshawa wato ka'ida idan za a dangana mutum ga babban kabila da kuma karamar kabila to sai a fara faɗa babban kabila sannan kuma a faɗi karamar kabila Quraysh ta hada da kabilu da yawa to a cikin kuma shi Abubakar ya danganta ne ga banu Taimin a cikin su a cikin Qurayshawa Allah ya dagare shi Abubakar radiyallahu ta'ala no shine farkon mazaje musulunta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tayin musulunci bai wata inda ba bai wata kai kawo ba nan take musulunta shi yasa tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake fada cewa Abubakar fiyayyen mutane ne a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Hassan ibn Thabit mawakin annabi yake yaban Abubakar yake cewa idza tazakkarta shajwan min ahi sikatin fazkur ahaka Ababakarin bima fa'ala to wato wasaniyat talia wato khairal bariyati awfaha wa afralaha ba'da an-nabi wa aulaha bima hamala والثانيه التاليه المحمود مشهده واولا الناس ضرا صدق الرسل idan ka zakarta shajwa min ayi sigata in kana tunani a game da wanda yake amintacce faskur a haka Ababakar ka tunna Ababakar bima fa'ala da abin da ya aikata khairal bariyati wanda yake fiyayyen talikai wa aufaha mafi cika wata da alkawari wa afralaha mafificinta ba da nabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama wa aulaha mafi kamata ta bi ma hamala da abin da ya dauka wasaniya wanda yake shine na biyu attaliya wanda yake yazo bayan annabi al-mahmuda mashaduhu abin yaban matsayin sa wa awwalan nasi durran ko minhum saddaqa rusula farko a cikin mutane gaba daya wanda yake ya gaskata manzanni ya gaskata manzo sallallahu alaihi wasallam shi sayyidina abubakar wato yayi wafati ya rige kwana 8 watan jumadal ula yayi wafati a shekara ta 13 daga hijira shi yasa tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallama wato a wafati ya wato daren 30 yayi wafati daren 30 yayi wafati tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallama a wafati shekara 2 ne da wata 2 da kwana 10 shekara 2 da wata 2 da kwana 10 yayi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam tana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati 12 ga watan Rabiul Awwal a shekara ta 11 daga hijira shi ko sayyidina Abubakar yayi wafati ya rage kwana 8 wato ran 22 kenan ga watan Juma'adul Ula a shekara ta 13 daga hijira to shi a sayyidina Abubakar da mahaifinsa Abdullahi wa ɗan Usman wanda aka fi wa lakabi da Abu Quhafa da alkunyarsa aka fi kiransa da alkunyarsa da kuma mahaifiyarsa dukkaninsu sahabbai ne Allah ya tagare su gashi kuma ƴaƴansa sahabbai an samu jikan sama wanda yake sahabi shi yasa aka ce wannan bai taru ga ɗaya ba sai ko sayyidina Abubakar ba wanda ya samu wannan matsayin sai sayyidina Abubakar a ce a ciki an samu mutum mahaifinsa sahabi ɗansa sahabi jikansa sahabi ga kuma mahaifiyarsa ma sahabiya to wannan ba wanda ya same shi sai sayyidina Abubakar to yace na yi duba zuwa kafafun kafirai alhali muna cikin kogon sauro muna cikin kogon sauro wanda shi ma wannan kogo ne a Makka malamai an samu sabani tsakaninsu tsakanin kogon Hira da kogon sauro wanne ya fi ɗaukaka wasu suka ce dai kogon Hira shi ya fi ɗaukaka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓe shi gurin yin ibada a nan kuma aka fara saukar da wahayi gare shi a nan ne ikira bismi rabbika allazi khalaq ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ashe kogon Hira ya fi wasu suka ce a'a kogon sauro ya fi saboda kogon sauro shi an ambace shi a Qur'ani izu ma fil gari kogon Hira ko ba a ambace shi a cikin Qur'ani ba shi yasa suka ce kogon sauro din ya fi ɗaukaka to kalhali kafiran suna tsaye a kanmu ba amma ba sa ganinmu ba sa ganinmu saboda abinda Allah ya bayyana daga ayoyi a wajen na daga sakar gizo-gizo da kwanda kuciya suka yi a wajen shi yasa ba su samu damar duba cikin kogon ba balle har su ganmu fa qultu nace in ji sayyidina Abubakar ya rasulullahi da ce ɗaya daga cikinsu ya duba ya leka karkashin kafafunsa ya sunkuya ya leka da ya gamu sai manzon Allah ya ce da ni me kake zato ya Abubakar da mutum biyu wanda Allah shine na ukunsu wanda Allah shine na ukunsu wato iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana la tahzan inna Allah ma'ana kakka damu ya Abubakar Allah yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu alayhi ubangiji ya saukar da nutsuwa ga shi sayyidina Abubakar wajen malamai da yawa suka ce lamirin na sakya alaihi din ya koma ga sayyidina Abubakar domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da man nutsuwar bata taba rabuwa da shi ba a wannan halin to amma wa ayyadahu wannan lamirin kuma ya koma ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka karfafa da rundunoni da yawa to hadisi na tara a wannan babin an karɓi daga uwar mahaifiyarmu munai ita ce Ummu Salama sunanta a Hindu sunanta Hindu wa yar Abi Umayya Huzaifa shi ko sunansa Huzaifa to Abu Umayya din a alkunyarsa ce wato ita wannan ita ce ta shida a cikin matan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura Dan hanyar da wani yake fada halili saba akali kula zaini halatin zaha jiduha ramzan sahihan muhazzafa, wanda kowane harafi daga harufan wannan baitin ishara ne zuwa ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kawo su a jerin yanda Annabi ya aura. Farkon macen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura ita ce ya nuni zuwa gare ta da Halili, wato sayyidatuna Khadija, ita ce farkon matansa. Sai kuma wato Saba, a ishara zuwa sayyidatuna Saudatu, ita ce ta biyu a matan da ya aura. Sai kuma Akali Aini, Akali a ishara zuwa Aisha, ita ce ta uku. Hula da Hakarami, Hula ishara zuwa Hafsatu, ita ce ta hudu a matan da ya aura. Zaini, Zaini ishara zuwa Zainabu, Zainabu bintu Huzaimata, Zainabu bintu Huzaimata. Halatin ishara zuwa mace ta shida da Annabi ya aura, wato Halatin da ha babba, ita ce Hindu, wato Ummu Salama kenan. Ummu Salama ita ce ta shida, ya aure ta a shekara ta hudu daga hijira bayan mutuwar mijinta, wato Abu Salamata, bayan mutuwar mijinta Abu Salamata. To wato ita ta rawaito hadisai 378 daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisai 378 ta rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin hadisan nan 378 Buhari da Muslim wato sun rawaito hadisai 11, sun gamu su rawaito hadisai 11 a ciki. Muslim kuma shi kadai ya rawaito hadisai 13 suka rawaito. Muslim shi kadai ya rawaito hadisi 13, Buhari kuma shi kadai ya rawaito hadisi guda 3. Shi yasa hadisan ta cikin Buhari da Muslim guda 29 ne, guda 29 ne. To ita an ce tayi wafati shekara hijira na da 59, wasu suka ce 60, wasu suka ce 61, wasu suka ce 64. Shi yasa tana daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake sun dade kwarai bayan sa, bayan wafatin Annabi, sai da akalla ko a ruwayar farko ta shekara 48 da watanni, a ruwayar ta biyu ma sai da ta shekara, ko a ruwayar ta uku sai da ta shekara 53 bayan wafatin Annabi. To Allah ya dagare ta, ita tana cikin matan Annabi wanda suke daga Qurayshawa. Matan Annabi sallallahu alaihi wasallam guda 11, to a cikin su akwai guda 4 wanda daga Qurayshawa ne. To ita Ummu Salama tana cikin waɗannan wanda suke Qurayshawa. Akwai kuma guda 4 wanda Larabawa ne amma ba daga Qurayshu ba. Akwai kuma guda 1 wanda ita ba ma ba Larabiyyar bace, ita ce Safiyatu. Safiyatu ita daga Banu Isra'ila ce, jikar Annabi Haruna ce. To akwai guda 4 wanda su ba Larabawa bane. Wato akwai Zainabu, Zainabu bintu Jashin, da Zainabu bintu Huzaimata, da kuma Maimunatu. To duk waɗannan su ba Larabawa bane, ba Qurayshawa bane. Larabawa ne amma ba daga Banu Qurayshin suke ba, ba daga Qurayshawa bane. To su matan Annabi mafi yawan su duk an binne su a Madina ne, duk a Madina aka binne su, duk a Baqi'a aka binne su. To Juwairiya ita ma ba Qurayshiya bace, Juwairiya ita ma ba Qurayshiya bace, daga Banil Mustalaq take, daga Banu Huza'ata. Ita kuma Zainabu bintu Huzaimata daga Banu Asadin take, Zainabu bintu Jashin ko daga Banu Hilal, haka nan Maimuna su daga Banu Hilal ne. To cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsance idan ya fita daga gidansa ya kan ce bismillahi tawakkaltu ala llahi, Allahumma ya Ubangiji, haƙiƙa ni ina neman tsari da kai, daga ɓace ni kaina au uralla, ko kuma a ɓatar da ni
au adilla
ko kuma a ce na darje
au zalla
ko a darzar da ni
na'am au azlima
ko in zalunci ko kuma ni a zalunce ne
au ajhala
ko in wauta
au izhala
ko ai wauta gare ni wannan hadisi ne ingantacce Abu Dawud ya rawaito shi da Tirmidhi da su da waninsu da isnadai ingantattu Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce lafazin da aka kawo na hadisin lafazin da Abu Dawud ya rawaito hadisin kenan wato ya kamata a kula da wannan addu'ar yanda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya fito daga gida yana karanta ta to ya zama kowa mu ma ya ringa kokarin karanta ta yayin fitowa al-ashir hadisi na 10 an kawo daga Anas bin Malik Allah ya gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yace yana nufin idan ya fita daga gidansa yace bismillah tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billah za a ce da shi Allah zai shirye da kai Allah zai kare ka Allah zai kiyaye ka
wa tanaha anhu shaytan
sai shaytan ya nesa daga gare shi Abu Dawud ne ruwaito wannan hadisin da Tirmidhi haka nan Nasa'i ya ruwaito shi da waninsu Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa Abu Dawud ya dade ya tasa ruwayar sai yace shaytan sai yace ga wani shaytan daban kaka za kai da shi da kaka za kai da wannan alhali ko gashi Allah ya lamince masa zai shirye shi zai isan masa zai kare shi an karbo daga Anas dai Allah ya dagare shi yace
kana hawani ala annabi sallallahu alaihi
wasallam akwai wasu yan uwa guda biyu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama
kana aduma ya kin nabiyya
wato ita wannan kanan ta yi ta zamo kana ce cikakkiya ce yasa hawani din fa'ilin ta ne to ala ahdi rasulullahi ko ya zamo hali jari da majrurin jihali ne kenan ta yi kuma ta zamo naqisa ce ya zamo ala ahdi rasulullahi shine labarin kenan idan nan ta yi kana ta zamo cikakkiya ta yi kuma ta zamo naqisa to
kana
hadu ma ya kasance kan zo wajen annabi ita wannan dole sai dai a fassara ta rusa cewa naqisa ce ba za ta yi ta zamo tamma ba to dan su ya kasance kan zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama dan ko sai je ta sana'a shine yake ci da wannan wanda ko yaushe shi yana wajen annabi sai wanda yake sana'a ya kai karar dan uwansa wanda yake lizunta Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen annabi yace shi baya tashi yayi wata sana'a sai shine yake yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai baka sani ba tayu kai da arzikin da ake ma sababin sa ne shi yasa dan kana ganin kana kula da wani shi ba komai yake ba kai ne kake komai kakka dauka anaka arzikin yake ci tayu ma kai ne kake ci albarkacin sa sai ta ga zama shi albarkacin sa ne ma kai ake kara buda ma amma ba arzikin ka yake ci ba arzikin sa Allah ya min ce ma min da batin filari illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha to Tirmidhi ne ya baito wannan hadisin a isnadi wanda yake isnadin ya dace da sharadin Imam Muslim ma'ana ya tarifu yana ittisabi yana sana'a yana daukan sababi yana ruko da sababi to wannan babi ne a cikin istiqama daidaituwa Ubangiji tabaraka wata'ala yake fastajin kama umirta wa man taba ma'aka wala tadgau kude ka daidaita kamar yadda aka umarce ka ka tsaya zuwa da duk abin da Allah ya umarce ka, ka tsaya ka ga ka bar duk abin da Allah ya ce ka bari. Haka ma duk wanda yake sun miƙa wuyansu ga Allah tare da kai, duk wanda yake musulmi abin umarni ne da istiqama daidaituwa. To wala targau, ka ku shishige, ka ku ketare. To Ubangiji tabaraka ta'ala ce
allazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah, haqiqa wa'annan da suka ce mu dai mun kudurce cewa mai tafi da baki ɗaya lamarin mu komai namu Allah shine Allah, sun mastakamu sannan kuma suka daidaita, sannan kuma suka daidaita ya zama aikinsu ya gaskata maganar tasu. Babawa ya ce ya yarda da Allah shi ne mai komai ba, amma kuma aikinsa ya zama bai gaskata haka ba, wannan ba a samu istiqama daga gare shi ba, ba haka ake nema ba. Ya zama da aikin bawa da fadinsa duk sun daidai. Tatanazzalu alaihimul mala'ikatu, to wa'annan mala'ikuna sauka gare su yayin mutuwarsu. Allah tahabu, za su yi musu almishir da cewa kada ku ji tsoro, mutuwan nan da za ku yi ba abin tsoro za ku gani ba, za a kai ku ne wajen girmamawa abinda aka tanadan muku. Wala tahzanu, kada ku yi bacin rai kan abinda kuka bari a baya, cewa ga ƴaƴanku ƙanana yaya za su kasance bayan ku, to duk Allah zai zubantar muku su, zai jibinta muku lamarinsu. Wa abshiru bil jannati, ku yi farin ciki da aljanna allati kuntum tu'adun, wadda ake muku alkawari da ita, yau kam za a fara nuna muku ita. Nahnu awliyaukum, mu ne majibantan lamuranku fil hayati dunya, a rayuwar duniya wa fil akhirah, da kuma a lahira. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, a lahiran nan duk abin da ranku ke sha'awa za ku samu, za ku samu irin yanda kuke sha'awa fiye ma da yanda kuke zato. Fiha ma la aynu ra'at wala uzunu samiat wala hadara ala qalbi ahadin min albashari, ita aljanna cikin ta akwai abinda ba wata idanu da ta taba gani, ba wata kunne da ta taba jinsa, abinda bai taba darsuwa ba ma a zuciyar ɗaya daga cikin mutane. To wala kun fiha ma tadawu, duk abinda kuke nema, duk abinda kuke nema za ku samu a cikin aljanna. Wannan sauka ce daga Ubangiji mai yawan gafara, mai yawan jin kai. Ubangiji kuma tabaraka ta'ala ya faɗa salahukum alaihim wa lahum yahzanuna, haqiqa wa inna jazaa'an bima kanu ya'maluna, haqiqa wa inna da suka ce rabbuna Allah mai tafi da baki ɗaya lamuranmu Allah shine Allah, sun mastaqamu sannan kuma suka daidaita bisa wannan fadin abinda bakinsu ya faɗa ya zamo gaɓoɓinsu da haka suke aiki. Salahukum alaihim, wannan ko a lahira ba tsoro gare su. Lahira wajen tsoro ne na wanda yake mai laifi, amma wanda yake mummuni to menene zai tsoratar da shi? Wanda yake ya tsaya inda aka dora shi ba abinda zai tsoratar da shi a wannan wajen. Wala hum yahzanun, su kuma za su yi baƙin ciki ba, ba za su yi ɓacin rai ba kan wani abu da ya tsere musu ko kan wani abin da suka bari a duniya. Ulaika ashabul jannati, wannan su ne ƴan aljanna. Khalidina fiha, a mai ban kaddara da woma su ko a cikin ta idan suka shige ta, ba inda za a yi su fita. La yamassuhum fiha nasabun wama hum anha bimukhrajina, ba inda za a yi fidda su. Jazaa, an saka musu sakamako bima kanu ya'maluna, saboda ayyukan da suka yi kyawawa, sakamako ne da sababin ayyukan su kyawawa, ba wai sakamako bane akan ayyukan nasu. Ayyukan nasu ba su isa su shigar da su aljanna ba, yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa lan yadkhula ahadun minkum aljannata bi amalihi, ba wanda yake ya isa a ce aikin sa ya shigar da shi aljanna. To amma aikin sababi ne na shiga aljanna, aikin sababi ne na shiga aljanna, amma ba aikin ne mai shigar da bawa aljanna ba. Baiwar Allah da faralata Allah su ne masu shigar da bawa aljanna. Shi yasa da sahabbai suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, la anta ya rasulullah, ko kai ma ya rasulullah, qala wala ana, ace ko ni ma, illa an yatagammada ni Allahu bi rahmatihi, sai ko idan Allah ya kubance ni da rahmatsa. To an karbo daga abi amri wasu suka ce yanda ake masa lakabi yanda ake masa alkunya abu amrata ne shine subhanu ibn abdullah Allah da gare shi yace na ce ya rasulullah ka faɗa min magana a cikin lamarin musulunci game da musulunci da ba zan take tambayar wani ba ma ba kai ba game da wannan magana ka faɗa min magana guda ɗaya wadda ya take mai wadatarwa ba sai na zo daga baya ina tambayar wani ba ma akai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi ce ne na ba da gaskiya da Allah sannan ya zama ka daidaita ko a ayyukanka ayyukanka suna bisa imanin da Allah subhanahu wa ta'ala ba wai ka ce ka yi imani amma ayyukanka ba ayyukan imani ne ba to muslim ne ba ita wannan hadisin yan karbi daga Abi Huraira Allah da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qaribu ku kusanta wasajjidu ku katartar ku tsaya ku yi aiki bisa katarta ku kusanta wato duk abinda za ku yi ku ringa duban kiya aka ce ku zo da shi ne to ku yi kokarin zuwa da shi haka din ku tsaya ku yi kokarin zuwa da shi haka ku yi kokarin katarta wa alamu ku sani annahu cewa lamarin da sha'anin lan yanju a ahadun minkum ɗaya daga cikinku ba zai samu ya zirama bi amalihi da aikinsa suka ce wato mafi yawa yanju fi'ili wanda yake karshensa wau ko karshensa ya halin nasba ana bayyana nasbar wato ana bayyana fata kadan ne akan shafi kadan ne akan shafi akwai lugar da ake shafewa wadda bisa wannan lugar za a ce lan yanju din kamar fadin kabonu zuhairin arju wa amulu anta da nu mahabbat mawaddatuha wala ihalu ladaina minki tanwilu arju wa amulu anta da nu ya ce anta da nu ba to wa ala ku sani cewa ɗayanku aikinsa ba zai iya tserar da shi ba sahabai suka ce wala anta ko kai ma kanka ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wala ana ko ni ma sai dai idan ubangiji ya kubance ni da rahamarsa da rahama daga gare shi da fifi da baiwa ta daga gare shi muslim ne ya ruwaito wannan hadisin shi yasa kabawa ya dauka cewa aikinsa shine sababin tsirarsa ya dogara dai da baiwar Allah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'una bayin Allah fi farin ciki da baiwa ta Allah da rahamar Allah wannan ne madogaranmu wannan ne madogaranmu ya fi daga duk abin da zamu ce zamu tara na ayyuka duk aikin ka tara baka gamu da farallar Allah ba mina aikin naka zai kai shi ba inda aikin naka zai kai ka shi yasa ka gamu dai da farallar Allah baiwar Allah ka gamu kuma da rahamar Allah wannan ne za su saboda ka tsira wannan su ne abin da zai tsira da kai to abin da ake nufi da mukarabatu da aka ce qaribu sakaitawa wanda ba zurfafawa a cikinsa ba kuma takaitawa abinda da aka ce ba waye to ya sakaita kai ya ce zai zurfafa ta ko ina domin kowanne kowane bari abin zargi ne alaika bi awsadil umuri fa innahu kila dara fai kasidil umumi in umuri zanimu a didda abinda za ka yi ka sakaita kakai ciki da yawa ka kuma kai baya da yawa an ce matsalan in kai sallah ka tsaya ka yi cika ruku'u ka cika sujjada to ba ana nufin in kai ruku'un sai ka mance ma ruku'un kake ba a'a indai ka sami yanda ake bukata shi kenan ko a halin sujjada indai ba wanda yake kuma shi wani hali ya afku gare shi ba wanda yake hali ya afku gare shi wannan shi kenan ba magana a game da shi ko a halin ruku'un ko a halin sujjada ya shiga wani hali kuma bai san ma a ina yake ba saboda wannan halin ga shi kenan shi wannan ba a ce ai ya zurfafa ko ya takaita ba ba za a ce ya zurfafa ba dan ya dade to na abinda ake nufi da sadadu da aka ce wasaddidu walakin qaribu wasaddidu daidaituwa da dacewa da dacewa wai ta ga in fadin su da yake Allah an ya tagammada ni Allahu bi raham bi farli minhu wa rahmatin yulbisani ya tufatar da ni ya suturce ni malamai suka ce ma'anar istiqama daidaituwa shine lizuntar bin Allah tabaraka wa ta'ala bawa ya zama koyaushe yana bin Allah ne a duk lamarinsa komai zai aikata hangen me Allah yake da shi game da wannan to shine ainihin istiqama ba cewa in nayi wannan ga duniyar da zan samu ba ko mutane za su yi minna ko kaza da kaza a'a ya Allah yake kawai in wannan Allah ya yarda in wannan ko bai yarda da yi na wannan ba kuma ya yake in yi din to shine istiqama da zamu bawa duk aikin sa Allah kawai yake hangowa ba wani Allah ba na namai suka ce suka ce wannan magana ta manzo sallallahu alaihi wasallam da yake kul amantu billahi summa taqim tana daga kalmomi masu tara ma'anoni da yawa kalma ce kadan amma kuma ta tara abu da yawa shi yasa aka ce wannan hadisin yana cikin hadisan da aka gina musulunci akan su ita ce tsaruwar lamura na addini gaba daya bawa ya zamo nufinsa Allah a duk aikinsa kuma yana tunanin ya Allah ya ce ai wannan aikin to wallahi ta wata yako gamda katar mai kasancewa ce da Allah wato wajen malamai na tasawufi sukan ce shi matsayin nan na istiqama shi ne matsayi na uku da mutum zai hau a tafiyarsa zuwa ga Allah a matsayin Islam a maka wato a maqamul islami to matsayi na uku shi ne istiqama matsayi na farko tuba sai mutum ya kyautata tuba cikakkiya ya yi tuba wanda aka faɗa taubatan nasuha sannan kuma bayan nan sai ya tafi zuwa maqamut taqwa matsayin tsoron Allah to daga nan kuma in ya ketare wannan matsayin attaqwa din sai ya kai matsayin al-istiqamatu daidaituwa ya matsayin istiqama shine na ƙarshe a wannan sannan kuma daga nan sai maqamul imani wanda shi ma yana da darajoji guda uku bayan an ketare su kuma sai maqamul ihsani wanda shi ma yana da martabobi guda uku to wato kowanne dai akwai yanda aka tsara cewa bawa ya kula da kansa a wannan matsayi domin kai ya zama tafiyar tasa ta koma baya ko yaushe dai yanda aka faɗa istiqamar duk aikinka ya zama kana duba